الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aike sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci Sheikhul Imam Al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin bayani dangane da abin da ya shafi karatu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yake bayan ya gama karatun Fatiha wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan gabar da muka kwana akai a karatu wanda ya gabata fadar malam da yace wa kana ahyanan yajma'u fi raka'ati wahidati baina suratayni aw akthar na gane ba kwana ku za mu tashi daga kan hadisi na Anas bin Malik malam yace wa qad kana rajulun min al-ansari yahummuhu fi masjid quba'in wato hakika wani mutum daga cikin mutanen Madina ya kasance yana yi wa sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wadanda suke zaune a unguwar Quba ya kasance yana yi musu limanci wato Quba nan ne inda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya sauka lokacin da ya tafi Madina ya zauna tsawon kwana 14 kamar yadda hadisin Anas bin Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya tabbatar wanda yana cikin sahih Bukhari ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana yin sallah anan sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu bayan ya koma masallacin shi na Madina babba wanda yake sananne har yanzu ya kasance yana zuwa Quba a kowace ranar Asabar yana yin nafila raka'a biyu a cikin sannan kuma ya dawo wani lokacin ya tafi a kafa wata ran kuma ya tafi a sama abun hawa baya ga kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin sunan ma'aiki ya fadaitar game da yin sallah a masallacin Quba yace yin sallah a masallacin Quba ta nafila tamkal ibadar umara ne annan kuma shine ake ce da shi masjidu ala qiblataini wato masallacin da aka yi sallah guda daya ana kallon alqibla guda a cikin sa to Anas bin Malik yace wani mutum daga cikin mutanen Madina ya kasance yana yi wa sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke nan Banu Amr ibn Auf wato ya kasance yana bin sallah a masallacin Quba Quba zaka iya cewa masjidu Quba in zaka iya cewa masjidu Quba amma ya zamanto munawwan ya zamanto munsarif amma ya zamanto ghairu munawwan ya zamanto ghairu munsarif kenan mun gane da kyau ya tabbata a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato waɗansu daga cikin hadisai sun zo su da tanwini waɗansu kuma sun zo su ba tanwini in muka dauka hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Bukhari da Muslim ce baina man nasu bi quba'in fi salati subh wanda wannan ya tabbatar da tanwini yayin da waɗansu mutane suna cikin Quba a cikin sallar asubahi idh ja'ahum qatin fa qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alayhi laylatul qur'an wa qad umira an yastaqbila alka'bata fastaqbiluha sai kuma hadithin nana asma'u bintu abi bakr Allah ta'ala ya kare da ita lokacin da ta yi hijira daga makka ta tafi madina tana dauke da cikin danta muhammad wato Abdullah Muhammad ibn Abdullah gane da kyau tana dauke da cikin danta Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair kamar yadda yana cikin Bukhari da Muslim tace fa nazaltu quba'a na tafi madina sai na sauka a nan quba tace kuma fa waladtu bi quba'a sai na haifi dana Abdullahi ibn Abi Ba'a Abdullahi ibn Zubair anan kuma Abdullahi ibn Zubair shine farkon da namiji da aka da wanda aka fara haifa lokacin da aka yi hijira kamar yanda hadisin ya tabbatar saboda lokacin Yahuda sun kasance suna cewa an yi wa ma'aiki da duk waɗanda suke tare da shi tsahi akan ba za su ƙara aihuwa ba waɗanda suke da rai iya su kaɗai ne za su tallata da'awarsu suna gama mutuwa shikenan da'awar ta mutu ba wanda za su haifa to ana haifa fa farihu bidhalika farahan shadidan sai suka yi farin ciki mai tsanani dan haka idan mutum ya karanta ta da tanwini yana da kai magabata akai haka in ya karanta ta biduni tanwini ne da kai magabata akai to yayin da wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yi wa mutanen salimanci a nan Quba wannan mutumin Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari ya ce shine huwa Kulthum ibn al-Hidim wannan shine abin da Ibn Hajar Allah ta'ala jikansa da rahama ya faɗa ya kawo malamai ya kawo mutum uku wadansu sun ce shine Kulthum ibn Zahdam wadansu sun ce shine Kursi ibn Zahdam wato suna guda uku to sai tabbata cewa Kulthum ibn al-Hidim shine wanda fi bidayati amrin nabi sallallahu alaihi wasallam yana nan to amma shi wannan Kulthum din ya rasu kafin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fara aikata wagogi na yaki yadda sai zama wato hadisin na Aisha wanda ya tabbata cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya nada wani a matsayin shugaban tafiya na wani yaki wanda wannan mutumin kuma ya kasance yana karanta Kulhu wallahu ahad ba shine wannan ba saboda wannan shi Kulthum ibn al-Hidim ya rasu tun a farko-farkon wato hijirar ma'aiki alaihi salatu wassalam bai dade da zama a Madina ba ba a fara aikata wagogi na yaki ba وكان كل ما افتتح سوره يقرا بها لهم wato wannan mutumin ya kasance a duk lokacin da ya bude karatun sura wanda ya qara'u biha lahum zai karanta wa mamin shi ya qara'u biha zai karanta wannan sura din lahum saboda mamin shi fi salati a cikin sallah mimma yaqra'u bihi daga cikin surorin da yake karantawa da su bayan ya karanta fatiha iftataha bi qul huwallahu ahad to yana fara karanta qul huwallahu ahad sai ya karanta qul huwallahu ahad hatta yafruga minha har sai ya kammala karanta ta kuma ya qara'u suratan ukhra ma'aha sannan kuma sai ya karanta wata sura tare da ita wato nan mutumin ya kasance bayan yayi takbiratul ihram bayan ya karanta fatiha to kawai ka'idar sa ne ya dora wa kansa sai ya karanta qul huwallahu ahad bayan ya gama kuma baya ganin cewa ta ishe shi sai ya diba kuma wata sura ya karanta sai ya musu ruku a kowace raka'a haka yake Anas ya ce wa kana yasna'u dhalika fi kulli raka'atin ya kasance yana aikata haka a cikin kowace raka'a idan a raka'a ta farko bayan ya karanta fatiha ya karanta qul huwallahu ahad kuma ya karanta alam tara kaifa to a raka'a ta biyu ma bayan ya karanta fatiha ita qul huwallahu ahad ta zama tuwa kal fatiha ta ita ma sai ya karanta da kuma sai ya diba wata sura ya karanta fa kallamahu ashabuhu sai mamun shi wanda suke sallah a bayan shi suka hadu suka tattauna akan cewa abin nan su bai zama to ma'ahud a wajen su ba su gama aiki yana yin shi ba saboda lazumtar sura daya a kowace raka'a bayan haka kuma sai an dora wata sura akan ta wannan abu ne wanda yake zairu ma'alufi abu ne wanda yake ba sananne ba a wajen su saboda suna yin sallah a bayan ma'aiki kuma ba su taba gana haka tana faruwa ba shikenan sai suka yi committee sai suka yi mishi magana akan cewa liman abinda kake kazo da sabuwar bid'a wanda bai kamata a ce ka yi haka ba fa qalu suka ce da shi innaka taftatihu bi hadhihi sura hakika kai akar maka Allah kana budewa karatun ka bayan ka karanta fatiha kana budewa karatu da wannan sura ta ikhlas kuma la tara annaha tujzi'uka sannan kuma baka ganin cewa hakika ta wadatar da kai kai ruku'u hatta tara bi ukhra har sai ka kara mata wata sai ka karanta wata sura fa in ma anta qara biha yanzu shawara da muka zo da ita dayan bi ne amma dai ya zaman to in ikhlasu zaka dinga karantawa a kowace raka'a amma dai ka dinga karantawa ita kadai bayan ka karanta Fatiha kai iktifa'i da karatun suratul ikhlas din kowace raka'a din in yazo ka dinga karanta ta ita kadai wa in ma anta da'aha wa taqra'a bi suratin bi ukhra amma kuma ka shafa mata lafiya ita wannan sura din ka shafa mata lafiya ka dauki wata sura kuma ka karanta amma dai a ce sura biyu sura ɗaya ka lazumce ta a kowace raka'a sai ka karanta ta bayan haka kuma bayan ka karance ta sai ka dora wata akai ɗayan biyu ne amma min yadda ka ci gaba da karanta ta a kowace raka'a amma in ka karanta ta za ka yi ruku amma kuma ka canza wata ka daina karanta mara wannan mun gane da kyau wannan ita ce shawarar da suka zo da ita wajen shi wannan limami nasu faqala sai ya ce da su ma ana bi tarikiha ni ba zan iya daina karanta wannan sura ba a cikin kowace raka'a sannan kuma ba zan iya hakura ba bayan na karanta ta in yi ruku sai na karanta wata in ahbabtu an a'ummakum bi dhalika fa'altu idan har kuna so in ci gaba da yi muku limanci a haka in ci gaba da yi muku limanci kowane lokaci in zan karanta in zan yi karatu a sallah bayan na karanta Fatiha zan karanta qul huwallahu ahad kuma in karanta wata sura in har kuna so in ci gaba da yin hakan din to zan ci gaba dai wa in karitum taraktukum idan kuma kuna kyamar hakan din kun ga abin na dame ku na zo da abu wanda yake sabo to zan yi da mai sure dan kyale ku nima in fasa limancin wani ya zo shi ya shiga gaba mun gane da kyau wato yace musu idan fitsari banza ne ka za ta yi idan har kuna so in ci gaba da yi muku limanci al'amarin ku a hannuna yake inna maju ila al-imamu li yutamma bihi idan kuma kun ga cewa hakan din ba kwa so to zan daina ku saka wani ya muku limanci wanda za ku sa shi ku hana shi amma dai ni kam abin nan da nake kai a haka zan tafi akai Anas bin Malik yace wa kanu ya rauna annahu min afdalihi wato sun kasance suna ganin cewa wannan mutumin wannan Kulsum ibn al-Hidim ya kasance min afdalihim yana daga cikin mafificin su yana daga cikin wanda yake aqra'uhum li kitabillahi ne wanda yafi su yawan haddan al-Qur'ani sannan kuma yafi su sanin ma'anar al-Qur'ani saboda a wancan lokaci kamar yanda dama na taba faɗa aqra'uhum li kitabillahi shine afqa'uhum li kitabillahi wanda yafi haddan alqur'ani to yafi fahimta alqur'ani saboda in aya 10 suka haddace ba sa zuwa aya ta 11 zuwa ta 20 sai sun san ma'anar ayan nan 10 sannan kuma sun yi aiki da ita kamar yadda Abu Abdurrahman As-Sulami ɗaya daga cikin tabi'ai yace Abdullahi dan Mas'ud da Uthman dan Affan da waɗansu sun zantar da mu cewa idza ta'allamu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuhunna hatta يتعلموها ويعلموا ما فيها ويعملوا بها فتعلمنا العلم والقران والعلم جميعا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا wato idan suka koyi ayoyi guda 10 ba sa ketarewa waɗannan ayoyin guda 10 har sai sun haddace su sun san ma'anar su sun yi aiki da su yace sai muka koyi alqur'ani da ma'anar alqur'ani din da kuma yin aiki da alqur'ani din a lokaci ɗaya wannan shine abin da yake a wancan farko kamar yadda zamu ga cewa idan ma yake yana magana akan wanda ya cancance yi wa mutane limanci shine aqra'uhum li kitabillahi kamar yadda hadisin Abu Mas'ud wanda yana cikin sahih Muslim ya tabbatar da haka aqra'uhum li kitabillahi shine afqa'uhum li kitabillahi to sun kasance suna ganin cewa wannan mutumin min afdalihim yana daga cikin mafificin su wanda Allah ta'ala ya bashi haddan alqur'ani kuma ya bashi fahimtan alqur'ani to Ibn Hajar yace kuma la Allah zai iya yiwa abinda yasa ba sa so su tsige shi saboda nadawar ma'aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi nada shi zaman to limami na unguwar to dan haka suna jin wato nauyin a ce ga limamin da manzo Allah ya ka a matsayin shi zai jagorance su a tafiya kuma su ce su tsige shi saboda manzo Allah bai nada shi a matsayin limamin su ba sai saboda cancantar shi zaman to limami na su an gane wa karihu an ya ummuhum ghayrahu sai suka kyamaci wani yayi musu limanci ba shi ba saboda suna ganin cewa wato shi din shi yafi dacewa da yayi musu limanci suka kyamaci wani yayi musu limanci saboda shi din yafi dacewa yace bayan da aka iya za a hakura da zama da kuturuwar mahaifiya. Mun gane da kyau ƴan marato mahaifiya in kutura ce to ya zaka yi, ba za ka canza ta ba. Suka ce to hakuri za mu yi, tunda shi limami ya ce ba zai doki shawarar mu ba. Suka kyale suka ci gaba da bin sha'aka, saboda al-ikhtilafu sharrun, sabani matsala ne. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama akhbaruhu al-khabar, shikenan sai suka rike abunsa a zuci, suka ci gaba da yin biyayya ga wannan limami. Lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo musu wata rana, akhbaruhu al-khabara, sai suka bai wa ma'aiki labarin cewa to ga abin da limamin su yake musu. Saboda kamar da dama a karatu da farko mu yi bayani akan cewa mazala yana zuwa Kuba a kowane sati, ranar Asabar yana zuwa yayi sallah ta nafila raka'a biyu. To ma'aiki ya je musu ziyara, yana tambayar su ya labarin limamin ku, to sai suka ba shi labarin yanda abin da yake wakana. Ga abin da yake wakana, mun yi zama da shi ma mun yi mitin, amma kuma daga ƙarshe dai ba a samu natija ba. Shi ya doge kan abin da yake kai, mu kuma mun ga cewa abin nan ba mu gani ba kana yi shi. Shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku taɓo shi. Aka kawo shi dama a gaban shi ne, fa qala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma amaraka bihi ashabuka, ma ya'muruka bihi ashabuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, bawan Allah wane me ya hana ka aikata abin da waɗannan mamun naka suka umarce ka da ka aikata? Shawarar da mamun ka suka baka na cewa in ma ka karanta qul huwallahu ahadun, wato bayan ka karanta Fatiha ka yi iktifa'i da ita ba tare da ka ƙara wata sura ba, me ya hana ka yi haka nan? Sai ko kuma me ya hana bayan ka karanta Fatiha ka doki wata sura kamar qul huwallahu ahad? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi sura, me ya dora ka, me ya doke ka akan lazumtar wannan sura a kowace raka'a kace sai ka karanta ta, bayan ka karanta Fatiha sai ka karanta qul huwallahu ahad, sannan kuma zaka karanta wata sura? Me yasa a kowace raka'a sai ka karanta suratul ikhlas? Fa qala inni uhibbuha, ya rasulullahi, wannan sura ce wanda Allah ta'ala ya arzuta ni da santa, saboda abin da take kunshe da shi na tana dauke da sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya zamanto ina son karanta ta, kuma haka ya zamanto ko a cikin sallah in nazo ina jin dadi a ce na fara karanta ta, sannan in karanta wata sura. Fa qala, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da shi, hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna, wato san da kake yi wa wannan sura da kuma har ya zamanto kai kankamo da ita dakhilas salati wa kharijaha, cikin sallah da wajen sallah, san da kake yi mata zai shigar da kai aljanna. Wato wannan hadithi na Anas bin Malik ne, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, kuma al-Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaq, wato ya kawo shi daga wajen Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab, wanda shi kuma wannan Ubaydullah ɗaya ne daga cikin malaman tabaka ta biyar, wanda al-Imam al-Bukhari manyan malaman sa ma cikin malaman tabaka ta tara su ne manyan malaman sa. Aga tsakankanin shi da Imam al-Bukhari kusan bayan rasuwar sa ma wajen sai da aka yi shekara wajen 53 aka haifi al-Imam al-Bukhari. Ya rasu shi wannan Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab, ya rasu hijira ta ma'aji tana 147, shi kuwa al-Imam al-Bukhari an haife shi da 194. Aga akwai tazara mai tsawo, wannan shi yasa an irin su Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani, sai zamanto hadisi ne mu'allaq. To amma mu'allaq na cikin Sahih Bukhari za mu ga cewa suna zawa ta waɗansu guraren mausul. Al-Imam Tirmidhi ya fitar da hadisin mausul, kuma hadisi ne wanda yake ingantacce, wanda ya tabbatar da kissar ita karanta suratu al-ikhlas a cikin kowace raka'a, wanda kuma wannan da ba muna bayani kan abin da ya shafi jawazul jam'i baina suratayn aw akthar fi raka'atin fi salatil fari fi salatil mafruḍa, wato halaccin hada tsakankanin surori guda biyu ko sama da surori guda biyu a raka'a daya a sallah wanda take ta farilla. Mun gane da kyau. Kuma kamar yadda nana Aisha radiyallahu anha ta faɗa ga Abdullah ibn Shaqiq, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, ya tambaye ta game da shin ma'aiki yana hada tsakankanin surori guda biyu ko sama da surori guda biyu a raka ɗaya, tace na'am al-mufassal yana karanta yana hada surori guda biyu ko sama da surori guda biyu cikin surori waɗanda suke ababar rarrabewa da basmala sule al-mufassal suna farawa ne daga suratul qaf zuwa ƙarshen alqur'ani. Mun gane da kyau wanda wannan hadisin nana na Aisha yana cikin sunan Abi Dawud, sai kuma hadisin Abu Wa'il wanda shi ma ya tabbatar da hakan din, sai kuma a hadisi nana na Aisha wanda shi kuma a cikin kissar Furz wato Ibnu Zahdam wanda muka yi magana akan shi, wanda shi kuma yana magana akan cewa wannan mutumin yana karanta qul huwallahu ahad ne a raka'a ta ƙarshe, ko kuma bayan ya karanta wata sura sai ya karanta qul huwallahu ahad ya rufe da ita gaba da shi, kuma yana cikin Bukhari da Muslim. Bayan manzala salama ya tura wata sariya yana da wani a matsayin shine shugaban tafiya din, fa kana yaqra'u li ashabi fi salatin fa yaqra'u bi qul huwallahu ahad fa yahtimu bi qul huwallahu ahad falamma raja'u dhakaru dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala alaihi salatu wassalam saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalika fa sa'aluhu fa qala li anna hasbatur rahmani fa ana uhibbu an aqra'a biha فقال النبي عليه الصلاه والسلام اخبروه ان الله تعالى يحبه. اتوني هنا في البخاري ومسلم حديث عن عائشه سي زمانتو اشي يا حلتا اصلاه تفرلا متين يا حدا سورori guda biyu ko sama da surori guda biyu ya karanta da maganar ma'aiki da kuma tabbatarwar shi da kuma aikin sa. Mun gane da kyau. Na'am. Ba tambaya mu. Na'am. Karamu kallah al-imam al-hajim. Ya khidma. يا جماعه تمام سلام. نعم نعم. جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعه واتو حداور مايكي صلى الله عليه واله وسلم بين النظائر لكن كانوا سورori wadanda suke masu kama da juna. To wannan su daga cikin malamai suka ce an-nazair wanda mayaki yake hada su a cikin sallah su ne waɗanda suke tamka da juna ta fuskar tsawo, wajen tsawo kusan tsawonsu ɗaya. Waɗansu kuma za mu ga cewa tsawonsu ba guda ɗaya ba ne, amma ma'anar da suke ɗauke da ita idan kissa ce wannan ita ma wannan surar kissa take ɗauke da ita, idan ahkamu take ɗauke da ita wannan surar ita ma wannan kissa wannan sura tana ɗauke da ahkam. Wato waɗanda suke da tamka da juna ta fuskar imma tsawo, wajen tsawo sun yi daidai da juna, ko kuma ta fuskar abin da ya shafi abin da suke dauke da shi, abin da wannan sura take dauke da shi na hukunce-hukunce, haka wannan surar ita ma wannan hukunce-hukuncen take tattauna. Idan labari ne abin da wannan sura take dauke da shi ita ma wannan ta yi magana akan shi. Za mu gani kamar yadda malamin ya kawo fi raka'ati a cikin raka'a guda ɗaya ma'aiki alayhi salatu wassalamu yana hada tsakankanin surori guda biyu a cikin raka'a guda ɗaya ya karanta su, kamar yadda wannan hadithi din muttafaqun alayhi ne. To amma dai da zawwa da wannan tartibi din babu shi cikin Bukhari da Muslim, yana cikin Sunan Abi Dawud, shi yasa ya zama to waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa hadithi ne sahihi amma biduni sardi hadhihi suwa, ba tare da wato sardin waɗannan surorin ba, tunda babu su cikin Bukhari da Muslim. Amma dai hadithi ne wanda yake sahihi, hadithin Wa'il Abu Wa'il Abu Wa'il wanda ya jiyo shi daga Abdullah ibn Mas'ud, Abdullahi dan Mas'ud shi ne ya faɗi waɗannan. Malam ya ce wa kana ya ƙarunu bainan nafa'iri, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana haɗa tsakankanin surori waɗanda suke ɗauke da ma'ana, amma surori waɗanda suke ɗauke da ma'ana ta fuskar ma'ana, ko kuma waɗanda suke kama da juna ta fuskar tsawo. Min al-mufassali, amma daga cikin surori waɗanda suke ababar rarrabewa da basmala. Wato mufassal guda uku ne, kashi uku ne, akwai diwalul mufassal, akwai awsatul mufassal, akwai kuma qisarul mufassal, wanda za mu ga cewa diwal suna farawa ne daga farkon suratu ghaful qur'anil majid bisa zance mafi inganci, kamar yadda za mu ga wannan shine abin da ibn hajar al-asqalani ya tabbatar, kuma shine ra'ayi na da yawa daga cikin malamai, in ka dauka malaman malikiya abin da suke kai shine farko shine yana fara daga suratu ghaful qur'anil majid, ƙarshen mufassal shine ƙarshen alqur'ani, to kuma walul mufassal zuwa ƙarshen suratul mursalati, daga amma zuwa ƙarshen suratul layl, daga wadduha zuwa min aljinnati wan nas wannan kasaru kenan mun gane da kyau to maike alaihi salatu wassalam ya kasance yana hada tsakankanin waɗannan surori masu kama da juna annaba'ir masu kama da juna fa kana yaqra'u suratal rahman wan najm fi raka'atin maike alaihi salatu wassalam ya kasance yana karanta suratul rahman da suratul najm a cikin raka'a guda daya zamu ga cewa idan muka fuskuma kallaci kissar da wato suratul rahman take dauke da ita maka kallaci kissar da suratul najm take dauke da ita zamu ga cewa suratul najm tana tabbatar da tauhidi ne farko zamu ga Allah subhanahu wataala ya kore duk abin da ya shafi abubuwan da mushrike suke bauta na wannan Allah ma zagal basir wa ma daga laqad ra'a min ayati rabbil kubra afara'aytum lata wal uzza wa manata thalathatal ukhra alakum adh-dhakar falahu wa lahu al-unsa hal yazuwa can kuma zamu ga cewa an shiga bayani kan abin da ya shafi halittar dan adam da kuma yanda yake kasancewa da kuma yanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi duniya to idan ma kallaci kuma suratul rahman a cikin Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar wa mutane da aljannu wato abubuwan da za su gudana da kuma zamu ga cewa a ciki akwai bayani game da halittar dan adam tun daga farkon sa khalaqal insana insa salih kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nar alai zuwa cin ya ma ashar jinni wal insi in sabatum an tanfuzu min aqbali samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan zamu ga tana dauke da abin da ya shafi halittar dan adam da kuma tabbatar da wato bauta ga Allah subhanahu wataala shi kadai ya cancanta da kuma abin da ya shafi wato makoma a gobe kiyama idan ya zamanto kowa da kowa cikin wato Allah ta'ala zai ce ya ma ashar jinni wal insi in sabatu an tanfudu min aqbali samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan da buga ita ma dai tayi magana akan abin da ya shafi bidayatu amril insan haka aljannu haka kuma abin da ya shafi makoma sai zamanto tayi kamanceceniya da ita fuskar wadansu sakonni da take dauke da ita da take dauke da shi cikin suratul rahman da mu ga akwai shi cikin suratul annajm sai kuma makallata wajen sau suratul najmi kusan sura ce wanda zamu ga tana dauke da rubu'i guda ce to idan muka dauka ita ma suratul rahman kusan sura ce rubu'i guda kuma wajen adadin ayoyi zamu ga suratul najmi aya 61 ce ayoyin suratul rahman aya 77 ne wannan a riwayar warshi kenan to amma anan dake kowace ya mata lamba idan kaga lamba ta farko kamar yanda zai sauka kasa yayin magana yace ar-raqamul awwal lisuwari lamba na farko na surorin ne jerin surori ne war-raqamul thani li adadi ayatiha lamba ta biyu kuma na adadin ayoyin ta wato da yace ar-rahman zamu ga yayi lamba 55 ko 55 shine ita ce jerin sura ta 55 idan ka jero idan ka dauko lissafi daga farko Fatiha daya Bakara biyu zuwa kanta zaka ga cewa ta kama ita ce ta 55 adadin ayoyin ta kuma su ne 78 mun gane saboda ar-rahman anan wato habs yana aya mun gane da kyau to akwai gurin da kuma warshi yake aya habs baya aya yusallu alaikum wa shawazu min nar nan aya ce wani hasun falatin tasira mun gane da kyau wan najmi ita kuma suratul najmi zamu ga ya mata lamba 53 wanda ita ce jerin sura ta 53 idan ka dauko lissafi daga sama sannan kuma adadin ayoyin ta 62 wannan yana karanta su a raka daya waqta rabati sa'atu wal haqa sannan kuma maike alaihi salatu wassalam ya kasance yana karanta suratu waqta rabati sa'at da kuma suratul haqa a cikin raka'a guda zamu ga su ba dai kusan dai wato sakon da suke dauke da shi kusan sako ne iri daya zamu ga akwai labarin adawa samudawa zamu ga ita ma cikin suratul haqa akwai cikin labarin adawa din da samudawa din wa dur wa zariyat da kuma suratul dur da kuma suratul zariyat zamu ga su ma dai gashi nan suna dauke da wannan in muka doga ta fuskar tsawo azariyat adadin ayoyin ta 60 ne daidai hatta a riwayar warshu 60 ne daidai abur adadin ayoyin ta 47 ne a riwayar warshu 47 aya ce a riwayar hausu aya 49 50 ba dai kenan zamu ga cewa kusan saboda suratul zariyat rubuci guda ce da dan kai kadan haka suratul dur idan muka dauka tun daga wato wudu zuwa wa in ya rauki su don mina samai mun samu kusa rubuji guda sai ga cewa ita ma rubuji guda ce da dan kai din kada kusan tsawon su guda daya wa idza waqa'at alwaqi'a wa nun sannan kuma yake alaihi salatu wassalam yana karanta idza waqa'at alwaqi'a wa nun a cikin raka'a guda daya zamu ga cewa kuma wannan shi ma idan muka doka idza waqa'at alwaqi'a hukuncin da take doke da shi wato tana doke da hukunci ne na malam abdullah la kuma ne kuma masha Allah malam yanke ba na 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 وسأل سائل والنازعات في ركعتي sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karanta suratul ma'arij da kuma suratul nazi'at a cikin raka'a guda yana hada su saboda idan muka karanta suratul ma'arij zamu ga ayoyinta 44 ne suratul nazi'at ayoyinta 45 ne zamu ga wajen tsawon kusan tsawon su guda daya sai kuma wajen abin da ya shafi labaran da suke dauke da shi sakon da suke dauke da shi suratul nazi'at ta yi magana akan tashin alkiyama haka ita ma suratul al-ma'arij ta yi magana akan tashin alkiyama wailul lil mutaffifina wa abasa fi rak'atin haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karanta wailul lil mutaffifin da kuma abasa a cikin raka'a guda daya yana hada su yana karanta su zamu ga wajen tsawo suratul tadfif tana dauke da aya 36 suratul abasa tana dauke da aya 42 a wajen tsawo kusan tsawon su guda daya Allah ma suratul tadfif tahi wato tahi abasa tsawo saboda abasa ayoyin ta gajeru ne wal mudaththir wal muzammil fi rak'atin sannan kuma yana karanta suratul mudaththir da suratul muzammil a cikin raka'a guda zamu ga cewa waɗannan surorin guda biyu kuma suna dauke da wato sako ne na bidayatul amr wato tauhidi suna tabbatar da tauhidi da kuma rubuza shirka da mushrikai wa hal ata 'ala al-insan wa la uqsimu bi yawmil qiyamah da hal ata 'ala al-insan hilmun min ad-dahr la uqsimu bi yawmil qiyamah yana karanta su a cikin raka'a guda wa amma yatasaaluna wal mursalati fi rak'atin sannan kuma yana karanta amma yatasaalun da suratul mursalati a cikin raka'a guda da yana hada su wad dukhan wa idha ash-shamsu kubirat fi rak'atin sannan kuma yana karanta suratul dukhan hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin da kuma suratul takbir idha ash-shamsu kubirat yana karanta su a cikin raka'a guda wato zamu ga cewa surori ne guda 20 wanda ma yake alaihi salatu wassalamu yake karanta su a cikin raka'a 10 mun gane ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadithin abu wa'il shaqiq ibn salama cewa wata rana da khalna ala abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu fa qala rajul qira'atul mufassal al-barihata فقال هذن كهذ الشعر ولمسلم في رواية إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع إن أفضل الصلاة الركوع والسجود ولهما وإني قد سمعت القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم وفي رواية 2-2 في كل ركعة فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من المفصل ألا تأليف بن مسعود رضي الله عنه آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون أنا إمامه بابون كوينا هيك جاكو قيسا دا بابون كوينا هيك كداو أنا يقول أن كما داو قيسا دا ما نقو قيسا وعما يتساءلون كما بابون كوينا دوش نعم كلام رجيسا كلام كجمع مدالا نعم أولا وكان أحيانا يجمع بين الصور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل إمران في ركعة واحدة من صلاة الليل ما لا يجي أولا سلوكتا ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana hada tsakankanin surori guda biyu ko sama da surori guda biyu as-suwar jam'i ne na as-sura yana hada tsakankanin surori uku ko sama da uku minas sab'i tuwal daga cikin surori guda bakwai waɗanda suke masu tsawo waɗanda suka fi ko waɗansu surori tsawo a cikin alqur'ani sune as-sab'u tuwal sune akwai bakara za ta shiga cikin su ko Ali Imran Nisa Maida An'am A'raf shida ko to sai wajen ta bakwai din waɗansu daga cikin malamai suka ce suratu Yunus ita ce ta bakwai waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce suratu Tauba ita ce ta bakwai din waɗansu kuma suka ce Al-Jam'u Aula min at-Tarjih suratu Al-Anfal da Tauba sura ce guda daya shi yasa ma ba a gode ba ba a bambanta ba a raba tsakankanin su da basmala ba sai zamanto ra'ayin malaman da suke ganin cewa idan aka dauki Anfal da Tauba sura ce guda daya saboda kissar da suke dauke da ita sakon da suke dauke da shi guda daya ne labari ne na yaƙe-yaƙe da kuma yankewa alaƙa tsakankanin musulmai da mushrikai shi yasa za ku ga cewa ba a yin basmala ana amma sauran surori kuma ana budewa da basmala kuma hamata silaha aw bada'at bara'atan bi tanziliha bi sayfi lasan basmila wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khuyira man tala wato kamar da Imam Shafi'i ya faɗa to waɗansu daga cikin malamai sun zano su akan haka to waɗannan surorin ana ce da su as-sab'u tuwal surori guda bakwai masu tsawo wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin littafin al-musnad lil imam ahmad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama hadithin na Aisha radiyallahu anha wanda al-imam al-sheikh Nasiruddin al-Albani da waɗansu daga cikin malaman hadithi sun inganta wannan hadithi madala ce man akhadha as-sab'u tuwala fa huwa habr wato dukkan wanda ya haddace waɗannan surori guda bakwai masu tsawo ya san ma'anarsu kuma yake aiki da su ya zama malami mun gane kyau ya zama ya hada guda uku nan ya haddace su ya san ma'anarsu yayi kokarin yin aiki da su da kuma sai a ambace shi da al-alim kenan al-habru malami kenan ya zama malami to al-qur'ani dama kusan mataki guda hudu ne akwai wato as-sab'u tuwal akwai al-mi'un akwai al-mathani akwai al-mufassal gane da kyau as-sab'u tuwal sune bakin suratu yunus daga suratu yunus zuwa a can zamu ga wajen suratu shu'ara ana ce da su al-mi'un wato surorin da sun haura aya 100 kenan wanda yawanci zai ga waɗannan surorin da suke wannan tsakankanin za a ga yawanci sun haura a aya 100 amma za ka samu surorin da ba su kai aya 100 ba cikin su irin suratul ra'adi suratul ibrahim suratul hijr da mu ga cewa duka ba su kai aya 100 ba in maka doka lokacin suratul hajji ita ma ba ta kai aya 100 ba in maka doka suratul an-nur ita ma ba ta kai aya 100 ba in maka doka suratul furqan ba ta kai aya 100 ba to amma ana ce musu al-mi'un to kuma daga nan in ka gangara al-mathani ake ce musu zuwa karshen suratul hujurat wato surori ne wanda su ba su kai tsawon al-mi'un ba su kuma sun huce tsawon al-mufassal mun gane da kyau ana ce da su al-mathani sai kuma daga qaful qur'anil majid zuwa karshen al-qur'ani ana ce da shi al-mufassal mun gane to al-mufassal shi kuma kamar yadda muka faɗa wato mataki uku ne akwai tuwal akwai awsab akwai qisab to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama waɗansu lokutan ya kasance yana hada tsakankanin surori waɗannan surori guda bakwai masu tsawo kal baqara wan nisa'i wa ali imran fi rak'atin wahida min salatin layl yana hada su a cikin raka'a guda daya a sallar dare hadisin hudhaifa ibn al-yaman wanda al-imam muslim ya fitar da shi ya tabbatar da cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam wata rana ya ce nayi sallah tare da ma'aiki ta dare sai ya bude karatun bakara bayan ya gama karatun fatiha sai nace yarkau inda albi'a la Allah aya 100 zai karanta cikin suratul bakara sai ya ruku shikenan muka zo mu aya 100 sai nace kawai ya ci gaba a lokacin da ma yaji ya ƙara nishadi yace fa qultu yarkau biha yace to la Allah zai raba ta gida biyu ne sura din saboda aya 286 ko 285 al-ikhtilaf bainar ruwat
yace zai raba ta gida biyu kenan zai karanta aya 130 ne da wani abu sai ya ruku ya taso ya karanta 130 yace na ji huci yace yusalli biha fi rak'ati zai karance ta ne a tsayuwa daya yace ya karance ta gabaki da yace kawai yana cewa fa sunna al-qawmil kafi ne ba ai wata fafta ta hadisa sai fara suratul nisa ya karance ta ita ma kuma ya dawo ya karanta ali imran qira'atan yaqra'u مترسلا اذا مر بايه فيها تسبيح صبح واذا مر بسؤال سال واذا مر بتعوذ تعوذ to yace karatu yake a hankali ko ba wai karatu da gaggawa faca faca a hankali bayan ya karanta izu biyar ya karance izu biyu da wani abu cikin suratul nisa ya dawo kuma ya karance izu biyu da wani abu cikin suratul maida sai muka ce a cikin suratul ali imran sai muka ce wajen izu goma ma yake karanta a tsayuwa da wanda za mu ga cewa tsayuwa wato izu goma a lokaci kowa ya baki ya yanzu wanda muke kowa baki ya sai kai kwana biyu kana yi wani kadan ne za ka kara a kai baratana kuma kiyamulele ta azumi daga farkon azumi har zuwa 20 da wata ina gaba lalle bane ba mu ci yayi wannan karatu a daga kwana 20 ba gane da kyau to ma yake alayhi salatu wassalam yana haka a waɗansu lokuta amma wannan ba shi bane yawancin sallar shi ta dare yawancin sallar shi ta dare shine kamar yanda muka karanta a baya amma yana yi waɗansu lokuta yana tsawaitawa kamar yanda hadisin Mughira dan Shu'ba da nuna na Aisha radiyallahu anha suka tabbatar wanda suna cikin sahihaini annabi madala ya kasance ya qumu min al-layli hatta tatafaddara qadamahu wato kafafuwan shi har su kunkumbura saboda dadewa a sai na kuma ga hadisin Jabir bin Abdullah wanda Imam Muslim ya fitar da shi afdalus salati dulul qunut wanda yau gashi na mashi ya kashi ana a wato dadewa a tsaye kuma yake alayhi salatu wassalam yana raya wannan sunna nan ta dadewa a tsaye kama sai a ce kamar yanda da sannu zai zo shi a gurin sa cin fi salatul layli kenan wa kana yaqul ma yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana fada a cikin hadisi yana cewa afdalus salati qulul qiyam wato sallar da tafi kowace sallah daraja tafi kowace sallah kima a wajen Allah tafi kowace sallah soyuwa a wajen Allah ita ce dadewa a tsaye mutun ya dade a tsaye idan mutun zai qiyamul layli to wannan malamai sun yi sabani kai shin kathratur ruku'i was sujud afdalu wa am qulul qiyam yawan ruku'u da sujada shi yafi ko kuma yawan dadewa a tsaye mun gane da kyau waɗansu daga cikin malamai suka ce idan kana jin ƙarfi matashi ne kai kana da ƙarfin da zaka yi sallah ka dade a tsaye ba tare da ka cutu ba to kayi ta a tsaye yafi kayi ta da yawan adadin ruku'u da yawan adadin sujada yanda ce zaka yi misali raka'a 10 ko wata raka'a zaka karanta izu ɗaya a cikin ta izu nawa ka karanta izu 10 shikenan sai kai wuturi da raka'a ɗaya mun gane da kyau kai ya mulele ku ga wani cin shi kuma yayi raka'a 20 amma shi kuma abin da ya karanta ya karanta izu biyar ne a kowace raka'a ya karanta rubuci guda ta fuskar adadin raka'o'i wanne yafi yawa mai raka'a 20 yafi yawa ta fuskar adadin karatu wanne yafi yawa mai izu 10 mai raka'a 10 mai izu 10 to wannan wanda ya izu 10 din yafi lada sama da wanda ya raka'a 20 din mun gane da kyau to amma waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce a'a kasratu sujud ba ka karana shi da kasratu qiyam da dulul qiyam saboda ga hadisin Thauban da kuma hadisin Rabi'a ibn Malik wanda yake tabbatar mana da cewa ma yake alaihi salatu wassalam ya ce masa alayka bi kasratu sujudi lillahi fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha daraja hadithu Thauban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Rabi'a ya tambaye shi yace madala yace sal yace tambaye ni abin da kake bukata yace as'aluka murafaqataka fil janna ina so in zamanto abokin tafiyar ka aljanna madala yace wannan kawai kake bukata yace koyo gaje to fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimaka mini akan cimma wannan burin naka da kake so na ka zamanto abokin tafiya ta aljanna ta hanyar yawaita sujada waɗansu daga cikin malamai suka ce to yawan sujada ba zai kasance ba sai da yawan ruku yawan ruku ba zai kasance ba sai ya zamanto an yawan sallah da yawa ya zamanto ruku 10 kai kenan sujada 20 zakai wanda ya ruku 20 sujada 40 dai saboda kowane ruku yana da kai sujada guda mun gane da kyau sai da manto suka ce mazala ce fa inni ala nafsi suka bi kasarace sujudi yawan sujada zai habba kawo mutun daraja mun gane to wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a yanzu abinda za ka kalla akwai wanda suka ce dulul qiyami afdalu akwai wanda suka ce kasarace sujudi afdalu to sai wadansu suka ce kuma za ka kallace ne mai sallah ne wani a haƙin sa dulul qiyami afdalu wani a haƙin sa kasarace sujudi afdalu wanda ya zama ya manyanta kafafuwan shi sun kwan biyu sun sha ruwa wannan kasaratu sujudi fi haqi afdal saboda aka ce qul qiyami afdal la Allah idan ya raka'a biyu to in ya kwanta ba zai tashi ba amma in aka ce mai kasaratu sujudi za a dade ana yi sai ya karanta rubu'i guda yayin ruku'u ya karanta rubu'i guda yayin ruku'u sai ya izu goma din ba ma sani ba amma in ka ce mai izu guda a zai to in yayi maka izu biyu to Allah ya kaddara to la Allah daga wannan zaman in ya zauna in yayi barci sai asuba shi saboda kafafun shi sun gaji sauran kuma ko wani ma yayi su a zauna duka ma mun gane da kyau to wannan za ka kallaci wanda ya maka fatawa ne kan wanda yafi idan mutum ne wanda yake matashi yana jin karfi a jikinsa kuma tsayuwar ba za ta cutar da shi ba sai ka bashi fatawa akan cewa tsayuwa ta bi saboda kanu qalilan minal layli ma yahjaun saboda kuma an ce qiyamul layl qiyamul layl mun gane da kyau na'am وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى ما يجي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنتي إذن يكرنت وتوانا آير تاكر شن سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى شن أليس ذلك بقادر شن وانشانك الله سبحانه وتعالى بضمن تومي إيكو بني أكين لا يدم تتو maiyake yana cewa subhanaka fa bala sarki ya tabbatar maka ya Allah kware ku kana da iko akan haka bala kamar yadda malamai suka ce yu utabi hali nafiyin nafi wa nafiyun nafi ithbatu wato ana zawa da bala ne saboda korewa abinda aka kore abinda aka korewa abinda aka kore kuma tabbatarwa ne mun gane da kyau wane yana gida sai kace a'a sai wani yace a'a me yake nufi yana nan mun gane kyau to shine bala kenan in aka ce wane yana gida sai wani yace a'a sai kace a'a kana nufin yana nan ka kore abinda shi ya kore bayanin kai kuma sai ka kore magana tashi to shine yuta bi hali nafi nafi wa qasamu billahi jada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'dan alayhi haqqan walakin akthara an-nasi la ya'lamuna na'am mun gane da kyau to shine wannan hadisi ne na Musa ibn Abi Aisha wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi to sanin ku da alhamdulillah to za ku tabbuko to na'am masha Allah yawa za ku na'am alhamdulillah hadisi ne na Musa ibn Abi Aisha wanda al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi Musa ibn Abi Aisha ya ce kana rajulun yusalli fawqa baytihi wa kana idza qara alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta قال سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى بن أبي عائشة yace wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah a nan saman gidansa idan ya karanta wannan sura suratul qiyama yazo karshen ta alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta sai su ji yace sun ce yace subhanaka fabala sai su ji yace subhanaka fabala mun gane da kyau sai suka tambaye shi game da hakan din sun ga babu ita a cikin musafi saboda iya alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta wannan shine iya abin da yake cikin musafi karshen sura ya zo shi sai su ji sun ya ce subhanaka fabala sai suka tambaye shi game da haka fa qala sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce kware haka ne naji wannan kalma din daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu surori wanda za a ga a ƙarshen su ana dawa da waɗansu abubuwa to akwai wanda sun tabbata akwai kuma wanda ba su tabbata ba yanzu idan muka ɗauka a cikin suratul malik suratul tabaraka a ƙarshen ta qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in bala Allahu rabbul alamin mun gane da kyau na akwai bala Allahu rabbul alamin ana karantawa wanda suke karatu na gida za su ji ana karantawa sannan kuma cikin suratu al-qiyama din alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta bali mun gane da kyau akwai ta ana sai kuma cikin suratul mursalat fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun amanna billah mun ga da jau sai kuma cikin suratu at-tin at-tin bayan an gama karatu innal ladina amanu wa amilus salihati fama yukadzibuka illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun fama yukadzibuka ba'du bidin alaysa allahu bi ahkamil hakimin bale wa ana ala zalika min ash-shahidin ko bale wa nahnu ala zalika min ash-shahidin wannan zamu ga cewa ana yansu to na karshen suratu tabaraka wannan a riwaya wanda cike ingantacce bai tabbata ba na karshen suratul qiyama kamar yadda yake cikin sunan Abi Dawud ya tabbata har da karin subhanaka fa bala mun ga da kyau haka na karshen suratul salati shi ma bai tabbata ba haka na karshen suratu at-tin bai tabbata ba wato zamu ga cewa wanda ya tabbata ta hanya wanda cike ingantacce shine na karshen suratul qiyama alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta subhanaka fa bala وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وتلوكتين دا كما ما يتي صلى الله عليه وآله وسلم يكرن تسبح اسم ربك الأعلى يناتي سبحان ربي الأعلى وتبين يقم سبح اسم ربك الأعلى سيتي سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى كما سيتي قبل كرات من قاني دا جو wannan shi ma hadithin Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithin na Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qara sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la to zamu ga Albani yayi magana akan shi yace huwa mukhlaqun rawahu Abu Dawud wal Baihaqi bi sanadin sahihin wa huwa mukhlaqun wato wannan ya zo mukhlaq karatun ma yake alayhi salatu wassalamu idan ya karanta yana cewa subhanaka fa bala da kuma sabbih isma rabbika ala subhana rabbil ala yace wannan mughlaqi ne duk lokacin da ya karatu fa yashmalu liqira'ati fi salati wa kharijha ya shafi karatu a cikin sallah da wajen sallah wan nafilati wal fariida kuma ya shafi karatu a cikin sallah ta farilla da kuma karatu a cikin sallah ta nafila mun ga da kyau wa qadara ibn abi shayba wato al-imam abubakar ibn abi shayba ya rawaito a cikin littafin sa al-musannaf ana abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu wal mughirati daga abi musa al-ash'ari abdullah ibn qais da kuma mughira dan shuba annahuma kana yaqulani zalika fil fariida wato haqiqa wadannan sahabbai guda biyu da abu musa al-ash'ari da al-mughira dan shuba sun kasance suna cewa subhana rabbiyal a'la idan sun karanta sabbi suna cewa subhanaka fa bala idan sun karanta suratul qiyama sun zo karshe a cikin sallah ta farilla wa rawahu an umara wa ali idlaqan ya rawaito kuma daga umar dan khattab daga ali ibn abi talib wato khalifofi guda biyu na ma'aice alayhi salatu wassalam a sake a cikin sallah ta farilla da nafila duka suna yi ina ga anan ya kamata a ce mu kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba sai mu tashi daga abin da ya tashi jawazu liktisar al-fatiha qul subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk